Hotter than Bob. Cooler than bullets. John Shen.
Kuma 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 ku